safiyar Laraba 5 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 31 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 130 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da rayuwa da irin yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amuransa na addini da zamantakewa da hulɗa da jama'a malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim duba zuwa ga wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a lokacin yana halin tafiya a inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da littafansa da iyalansa da sauran kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da karatu a ainihin babuka da suke da alaka da aikin haji Ibn Qayyim yake cewa falamma dakhala almasjida amada ila albayti wa lam yarka tahiyata almasjid yana mana bayani akan Umara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a lokacin da iso kasar Makka don yin aikin hajjin da aka fi sani da suna Hijjatul Wada yace a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga masallacin sai ya tinkari ɗakin Allah ba tare da yayi sallah raka'a biyu da aka fi sani da suna tahiyatul masjid ba fa inna tahiyatal masjidil haram at-tawaf min shi tawafi shine tahiyatul masjid ga masallacin Makka mai alfarma sanda mutum ya shiga wani masallaci matukar ba an tara sallar farilla bane indai zama zai a masallacin dan yin wani abu daga cikin sunna shine ya sallaci raka'a biyu na ainihin tahiyatul masjid to amma a masallaci mai alfarma tawafi shine abin da ya kamata mutum ya fara yi kafin ya ainihin wani abu falamma hadha al-hajar al-aswada yayin da yazo daidai wa daida da inda al-hajrul aswad yake a jikin ɗakin Allah istalamahu sai ya sa hannu ya taba shi walam yuzahim alaihi bai gogoriyo da kowa wajen taba shi ba bashi daga cikin sunna yin gogoriyo yin turereniya da turmutsi dan ka kai ga hajrul aswad walam yataqaddam alaihi walam yataqaddam anhu ila jihatir rukun al-yamani kuma bai gabata ya wuce hajarul aswad din ya tafi kan kusurwar dama ta ɗakin ba walam yarfa yadaihi kuma bai daga hannun shi walam yaqul kuma bai ce nawaitu tawafi hadha al-usbu'a kaza wa kaza bai ce nayi nufin tawafi na na wannan makon dan kaza da kaza kamar yadda duk mutane suke yi din nan duka wannan baya cikin sunna walaftatahu bit-takbir kama yaf'aluhu man la ilma indahu kuma annabi alayhi salatu wassalam bai fara dawafin sa da cewa Allahu akbar ba kamar yadda mafi yawan mutane wadanda ba su da ilimi suke yi ba su fara da kabbara su wuce su kai kan rukumul yamani ko su daga hannu da makamantansu bal huwa min al-bida'i al-munkarat malai yace duk wadannan suna daga cikin bid'o'i ababan kyama wala hadhal hajar al-aswada bi jami'i badnihi thumma tafala anhu waja'alahu anshi ala shaqqi kuma ba wai sai da yazo ya daidaita jikin shi daidai wa daida da inda hajar al-aswad yake sannan ya juya ya ainihin wato a sanya shi a daidai kwibanyan jikin shi ba ma'ana ba sai da yazo ya kalli wajen suka yi gaba da hajar al-aswad sannan sai ya juya ya sa shi daidai a kafadarsa ta hagu ba ina fata mun gane wasu idan suka buga su tsaya tukunna sai su kalli inda hajar aswad din yake idan suka yi gaba da shi sannan sai su juya su sa shi a daidai kafadarsa ta hagu sannan su cigaba da tawafi to wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ba malai ya cigaba da cewa bal istaqbalahu wastalama kawai dai ya fuskance shi ya ainihin taba shi thumma akhadha an yaminihi sannan ya kama kwibanyar dama waja'al albayta an yasarihi ya sanya ɗakin Allah yana ta hagunsa walam yad'u inda albabi bidu'a da yazo daidai kofar dakin Ka'aba babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yana yi, wala tahta al-mizabi, hakanan babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yana yi a ƙarƙashin indararo, wannan abin zubar da ruwa dake jikin dakin Ka'aba, wala inda zaharil ka'abati wa arkaniha, haka da ya zagaya can baya, ma'ana ta ɗayan bangaren babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yana yi, wa arkaniha, haka nan a dukkanin kusuroyin Ka'aba babu wata addu'a ta musamman, wala waqata lit-tawafi zikran muayyana, hasali dai shi annabi alaihi salatu wassalam bai sanya wa tawafi wani zikiri na musamman irin yadda aka san zikirin watin misali ruku'u da sujuda da tahiya da sujudu tilawa da idan an kira sallah da idan an sha ruwa a azumi, kaga wannan duk suna da wasu azkar muakkata wadanda aka kebance su, ko to manzo Allah bai sanya wa dawafi wannan ba. Ka karanta littafin manasikul hajj na ibn taymiya da ainihin hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha Jabir ibn Abdullah na malam Muhammad Nasir al-Albani dan karin bayani akan wannan, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. La bi fi'li, manzo Allah bai yi haka a aikace ya kafe akan yin wata addu'a ta musamman a dawaki ba, wala bi ta'limihi, kuma bai karantar da baka ba, bal hufiza anhu bainar rukunaini, abinda dai aka kiyaye a riwaya ingantacciya dangane da addu'ar da yake yi tsakanin ainihin wato rukunani ar-rukunul yamani da kuma rukunul hajar al-aswad, shine yakan ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, yakan karanta wannan akalla kafa uku kafin ya kai tsakankanin wadannan a tsakankanin wadannan rukunin guda biyu. Wannan ya tabbata a cikin ainihin wato hadisi na al-Imam Abu Dawud da Ifdar, haka al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani a cikin musannaf, da ainihin al-Imam Hakim Abu Abdullah a cikin ainihin wato musaddar kenan, hadisi ne wanda yake malamai sun tabbatar da ingancin sa, su al-Imam Adh-Dhahabi da makamantansu. Wa ramala fi tawafihi hadha as-salasata al-ashwat al-awwal, a wannan tawafi nashi na farko shi annabi alayhi salatu wassalam yayi sassarfa, yayi 440 a ainihin wato kewayawa uku na farko, wa kana yusri'u fi mashihi, ya kasance yana yin sauri a tafiyarsa, wa yuqaribu bayna khutahu, yana kusantar da daga kafarsa, yana daga kafa kusa da kusa, wattaba'a biriba'ihi, kuma ya lullaba jikin shi da ainihin wato bargonsa, faja'ala tarafaihi ala ahadi katifaihi, ya sanya ainihin wato bakin ko kuma gefen wannan bargo akan daya daga cikin kafadinsa, ya sa shi akan kafadar shi ta hagu kenan, wa ashara ilayhi wa abda katifahu al-ukhra wa mankibahu, ya bayyana ainihin wato daya kafadarsa da kuma ainihin doron wuyansa, shine ya sanya bargon ta kasan kafadar dama, ya bullo ya daura shi akan ta hagu, sai zama kafadar dama a kwabe babu komai akan ta, kafada da dantsan dama, haka yayi, kuma haka yace sahabbai su yi a tawaful qudum, wannan tawaful qudum ne ake yin sa kamar yadda ainihin wato ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ya ci gaba da cewa wa kullama hadha al-hajar al-aswada ashara ilayhi aw istalamahu bi mihjanihi, duk san da yake wayo daidai inda hajar al-aswad yake, sai ya nuna shi da hannu ko kuma ya taba shi da sandarsa kwagiri, es sanda kankanuwa haka mai lankwasa dake hannunsa, wa qabbala al-mihjana, idan ya nuna shi da kwagirin ko ya taba shi da kwagirin sai sumbanci wannan ainihin es sanda, wal mihjanu asan mahanniyatur ra's, yace abinda yake nufi da al-mihjanu sanda ce wanda take ainihin mai lankwashashshen kai, wasabata anhu annahu salama ar-rukn al-yamani, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana taba ar-rukunul yamani, shine wato wannan kusurwa wadda daga ita sai kusurwar da hajarul aswad yake sakankanin inda aka ce yana yin addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, to nan ma in ya samu hali yakan tabawa yakan taba wajen walam yathbut anhu annahu qabbalahu amma bai tabbata cewa annabi alaihi salatu wasalam ya sumbanci wannan kusurwar ba wala qabbala yadahu inda salami haka nan bai tabbata cewa yana sumbantar hannunsa a lokacin da ya ainihin taba shi din ba wa qadra wad darqutni an ibn abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ar-rukn al-yamani wa yad'u khaddahu alayhi al-imam ad-darqutni ya ruwaito a cikin as-sunan dinsa cewa daga ibn abbas cewa wai yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar rukn al-yamani sai sanya ainihin wato kumatinsa a jikin wannan kusurwa sai malan yace wa fihi abdullahi ibn muslim ibn hurmuz akwai wani mutum mai riwaya a cikin wannan isnadi mai suna abdullahi ibn muslim bin hurmuz al-makki wanda ya daga cikin rijal na al-imamu tirmidhi da ibn maja da kuma al-imamu abu dauda a cikin al-marasi wannan mutumi ba'ifi ne kamar da al-imamu nasai ya fada da al-imamu ibn ma'in da al-imamu abu hatim ar-razi dukkanin suka ce wannan mutumi ba'ifi ne mai rauni ba a karba hadisinsa malam yace qala al-imamu ahmad imamu ahmad yake cewa salihul hadith hadisin shi na da kyau wa da'afahu ghayru amma wasu malaman da dama suka aini rawata shi karanta rin sa cikin tadibu tarib na ibn hajar da tafin al-jarh wa ta'dil na al-imamu abdurrahman ibn abi hatim ar-razi rahimahumullahu ajma'in atakece wannan riwaya ce wanda take ainihin da'ifiya walakin al-murada bir-rukn al-yamani hahuna yace to koda ma an karbi wannan riwaya sai a fassara cewa abinda ake nufi da ar-rukn al-yamani anan al-hajar al-aswad shi kanshi hajar al-aswad shine ake sumbanta innahu yusamma ar-rukn al-yamani ana ce mishi shi ma ar-rukn al-yamani wa yuqalu lahu ma ar-rukn al-akhar da shi inda hajar al-aswad din yake da dayan kusurwan ana hada su a ce musu al-yamaniyani rukunnain guda biyu wa yuqalu wato rukunnan guda biyu na dama wa yuqalu lahu ma ar-rukn alladhi yalil hajara min nahiyati al-bab in kuma kalissafa da shi rukunin da inda hajar al-aswad yake da na gaba da shi wanda in ka tafi dawafin zaka je gare shi wanda yake ta inda kofa take in ka kalli Ka'aba daga inda yake fara dawafi rukunul yamani din rukunul hajar al-aswad to da ka tafi kai gaba rukunin da ke gaba wato kusurwar da ke gaba ita ce kusurwar da tsakankanin hajar al-aswad da ita anan ne akwai kofa ta shiga Ka'aba anan ne kuma da ka abin nan akwai al-mizab to wannan rukunin da ke gaba da na hajar al-aswad kaga da na hajar al-aswad da na bayansa ana ce musu al-yamaniyani to da na hajar al-aswad da na gabansa ana ce musu al-iraqiyani ina fata mun gane wannan din babu tajawuz da ake ainihin hadawu ba guda biyu a ba su ainihin wato tasniya ko kuma mulhaqun bit-tasniya kamar yadda ake cewa ash-shaykhani Abu Bakr wa Umar ash-shaykhani al-Bukhari wa Muslim haka in aka ce ainihin wato al-qamarani ash-shamsu wal-qamar haka aka ce an-naqadani adh-dhahabu wal-fidda to duk wannan aka ce musu mulhaqatul musanna to haka wannan aka ce al-ar-rukunan al-iraqiyani shi wancan na gaban shi ne al-iraqi din to amma sai a hada su da wannan sai a kira su suna iraqiyani kamar yanda na bayan na hajar al-aswad shine ar-rukn al-yamani sai a hada su da shi da na hajar al-aswad sai a ce musu ar-rukunani na fata a ce musu ar-rukunani al-yamaniyan wa yuqalu ar-rukunain alladhani yaliyani al-hajara sannan kuma da shi wannan na gaban hajar al-aswad din da dayan dan dama guda hudu ne da dayan wanda daga shi in ka sake tahowa sai kuma ka tawakkar rukun al-yamani su kuma sai a ce musu al-iraqiyani madauka yanzu rukun hajar al-aswad shine na farko to da shi da na gaban shi wanda shine ar-rukun da ake ce mishi wanda ake hada su a ce musu ainihin wato al-iraqiyani to kaga rukun hajar al-aswad ar-rukun al-iraqi ar-rukun ash-shami ar-rukun al-yamani kaji hudu kenan ko inda hajar al-aswad yake shine na daya sai kuma na gaban shi wanda daga kofa sai shi shine ar-rukun al-iraqi to in ka hada shi da na bayansa sai ka ce musu iraqiyani shi kuma na gaban wannan shine ar-rukun ash-shami shi ma an ka hada shi da na bayansa sai ka ce musu ash-shamiyani shi kuma wannan daga shi sai ar-rukun al-yamani wanda shi ma sai ka hada shi da na gabansa na Hajarul Aswad kenan suka ce musu ar-rukunul ar-rukunanil yamaniyani, haka da ake kiran su da wannan suna. Wa yuqalu ar-rukunul yamani walladhi lil hajara min dharil ka'aba al-gharbiyyan, sanan da rukunul yamani da na bayan sa wanda yake bayan ka'aba kenan, su kuma sai a hada sai a ce da su al-gharbiyyan. Walakin sabata an sai ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala al-hajara al-aswada, ya sumbanci al-hajar al-aswad, wa sabata anhu annahu salamahu bi yadi, kamar yadda ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi da hannunsa, fa wada'a yadahu alayhi, ya shimfada hannun shi mai albarka akan wannan dutse, kuma qabbalaha, sannan sai sumbanci hannun, wa sabata anhu kuma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salamahu bi mihjan, ya taba shi da wannan kwagiri. Fa hadhihi thalasu sifatin, waɗannan nau'o'i ne guda uku, ko dai ka taba da ainihin kuncin ka din, ko ka taba da hannu ka sumbanci hannun, ko ka taba da wani abu ka sumbanci abun kamar sanda ke. Warwiya anhu aidan annahu wada'a shafatayhi alayhi tawilan yabki, arwaito da wata riwaya wadda bata tabbata ba cewa ya shimfida ainihin abin nan labbansa guda biyu akan hajarul aswad din, ya dade haka akai yana ta kuka, wannan dai bai tabbata ba. Wa zakara at-tabarani anhu bi isnadin jayyid, al-imam at-tabarani abul qasim rahimahullah ya ainihin ambata ya riwayato kenan a cikin ainihin wato littafin sa abin nan al-mu'jamul kabir, yace annahu kana idha salama ar-rukna al-yamani qala, ya kasance shi Annabi alayhi salatu wassalam idan ya taba ar-rukunul yamani inda hajarul aswad yake, sai yace bismillahi Allahu akbar. Wannan riwaya kamar yadda malai ambata, amma ba haka take marfu'iya a gun tabarani ba, ta zo ne a matsayin mawqufiya ala Abdullah ibn Umar. Al-Imam al-Bayhaqi shine ya kawo ta da isnadi wanda yake ainihin tabbatacce, al-Imam Ibn Hajar ya tabbatar da ingancin ta daga ainihin sahabi Abdullah dan Umar, wallahu a'lam. وكان كلما اتى على الحجر الاسود قال الله اكبر, هكا الامام البخاري روايته تشوا تسد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي عند الحجر الاسود يكي سيتي الله اكبر. وذكر ابو داود الطيالسي وابو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان, هكا الامام ابو داود الطيالسي بابن مالني الامام سليمان ابن داوود ابن الجارود الطيالسي بابن مالمي daga cikin malamai na ainihin sunna wanda ya rasu a hijira da shekara 204 mai littafin ainihin musnad na al-imam abu daud al-tayalisi al-imam muslim da al-imam da al-a'imatul arba'a abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun fitar da riwayoyin sa. Sai dai al-Imam al-Bukhari shi yayi istishhadi ne kawai da shi. Al-Imam al-Zahabi yace Bukhari ya wadatu ne da hadisai riwayan Abu Dawud al-Tayalisi, saboda ya gamu da sa'o'in Abu Dawud al-Tayalisi da yawa, ya gamu da riwayoyin taliban Shu'bah ibn al-Hajjaj, da haka yayi istishhadi da shi ne kawai ɗan wurare haka ɗaiɗaiwa da basu guda biyar ko shida ba. Amma Muslim ya yawaita riwaya daga gare shi, babban malami ne daga cikin malaman sunna, ya tabbata a tarihinsa cewa ya yi fama da cutar kuturta wadda ta faru a kasancewar da shi da Abdurrahman ibn Mahdi, ɗayan malamin wanda abokinsa ne, sun kasance suna yawancin ɗanyazawa jama kashu, wannan ƙwallon kashu ɗin ɗanye suna yawancin shi, sai ya sa musu ciwo, kuma dama yana da wannan matsala. Shi Abu Dawud da Tayalisi sai ya samu matsala ta kuturta, shi kuma Abdurrahman ibn Mahdi sai ya samu mele a jikinsa kamar da yadda mutum yake sabon kuturu yake, sai fama da wannan cutar. Allah ya gafarta musu, Allah ya rahamshe su. Karanta tarihinsa a cikin tafin Siru A'lami An-Nubala na al-Imam Az-Zahabi, wannan babban malami da shi da Abu Asim An-Nabiyyi shine Dahhak bin Makhlad bin Dahhak al-Shaybani, wanda shine kamar da suke mishi kirari su ce ajallu shuyukh al-Bukhari, mafi girma daga cikin malaman Imam al-Bukhari. wannan malami ya rasu da shekara 214 gaba ɗaya kutubu sita surwaito hadisin shi muttafaqun ne ala jalalatihi wa imamatihi wa zuhudihi babban malami ne masanin ilimi na hadisi da sunna malami ne mai sakin baki da raha ana lissafa shi a matsayin babban malamin Imam al-Bukhari ne saboda Bukhari ya samu sulasiyat daga gare shi zaka ga riwaya a cikin Sahih al-Bukhari wadda daga shi Abu Asim an-Nabil sai malamin sa shi Abu Asim sai sahabi Abu Asim an-Nabil misali daga Yazid ibn Ubayd sai Salama dan Akwa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Imam al-Bukhari mutum uku ne kawai a tsakiya malamin Bukhari malamin Bukhari sai dalibin manzon Allah sahabi to wannan isnadi ne wanda yake fi gaitul ulum akwai su kamar guda 30 da wani abu haka a cikin Sahih al-Bukhari to Abu Asim an-Nabil a cikin yana da wajen guda 6 ko 7 da shi sa ake ganin shi a matsayin babban malami saboda tsayin rayuwa da yi wannan ya bashi dama sai dalibai da yawa suka ruske shi kamar su Bukhari din sai zama maimakon Bukhari ya ji daga wani malami daga Abu Asim ko wani lokaci ma har mutum biyu sai zama ya samu riwaya kai tsaye daga gare shi akwai riwayoyin da kuma Bukhari yayi ta hannun shi da wasita kamar wancan ne ainihin al-Imamu ainihin wato Abu al-Qasim al-Tabarani ya shekara 101 a duniya kamar yadda Zahabi ya ce ya shiga cikin shekara ta 101 a watan 10 Shawwal din ta sannan ya rasu a shekara ta 200 kenan da 3 yayin da aka yi shekara ta 102 sai zama ya riski dalibai da yawa sun samu halin riskar shi kuma a wannan shekarun fiye da shekara 80 yana zaune kawai karanta waiki shekara 80 kamar kace tun yana dan shekara 20 ya fara karantawa kaga wannan ya ci moriyar rayuwar shi Allah ubangiji ya gafarta mai al-Imamu Abu al-Qasim al-Tabarani kenan to malamin da ya samu wannan shekarun za ka ga zai riski dalibai da yawa da yawa kamar jami'a ce yanzu kamar jami'a ABU wani ya yi ta tun shekara 50 da suka wuce ba ina fata mun gane ya riske wani malami watakila yana graduate assistant wani malamin kuma har yanzu yana rayuwa kuma professor ne sai kuma wani ya riske shi yanzu wanda watakila jikan wancan ne to sai zama dukansu suna da haƙƙinsu ce professor wa na malaminmu ne saboda dadewa da ya yi a ainihin wato fage na karantarwa to ana samun malamai da suke samun irin wannan baiwa ɗai haka wasu kuma Allah ya kan ɗauki rayuwarsu da wuri gwargwadon yadda Allah ya tsara a cikin ƙaddararsu Allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu malamin ya ci gaba da cewa waɗannan malamai guda biyu sun ambata kamar yadda al-Imamu shi Abu Dawud ɗin ya rawaito a cikin musnad ɗinsa da al-Imamu al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra tashi daga Ja'far ɗan Abdullah ɗan Usman qala Ja'far yace ra'aytu Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qabbala al-hajara wa sajada alayhi naga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far ya sumbanci al-Hajar al-Aswad sannan kuma yayi sujuda akan Hajar al-Aswad din kuma kala sannan yace ra'aytu ibn Abbas yuqabbiluhu naga ibn Abbas yana sumbantan sa wa yasjudu alayhi yana yin sujuda akan sa wa qala ibn Abbas sannan ibn Abbas da yayi haka sai yace da mu ra'aytu Umar ibn al-Khattab qabbalahu wa sajada alayhi naga Umar dan Khattab ya ainihin sumbanci Hajar al-Aswad kuma ya ainihin yi sujuda akan shi kuma kala sannan sai Umar ya ce da su ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa'alaka hakaza fa'altu naga manzon Allah ya aikata haka ne shine ni ma na aikata wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi al-Imam Abu Dawud da Alisi ya fitar da shi al-Imam al-Hakim Abu Abdullah ya fitar da shi haka al-Imam Ibn Khuzaimata Imam al-A'imma dukkanin su sun fitar da shi da isnadi wanda malamai suka ce isnadi ne tabbatacce sahihi insha Allah warawa al-Baihaqi an ibn Abbas qala annahu qabbala ar-rukn al-yamani thumma sajada alayhi thalath marrat haka al-Imam al-Baihaqi ya kara ruwaitowa daga ainihin Abdullah dan Abbas cewa ya sumbanci ar-rukn al-yamani inda Hajar al-Aswad yake thumma sajada alayhi sannan ya kara yin sujuda akan sa thumma qabbala sannan ya sumbance shi thumma sajada alayhi thalath marrat eh haka har sau uku wannan al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi wa min qablihi al-Imam ash-Shafi'i Muhammad bin Idris a cikin kitabul umm sai dai a cikin isnadin shi akwai an ana ta ibnu jurayjin wanda ibnu jurayjin yana tadlisanci wa zakara aidan anhu haka nan baihaqi ya ambata daga ibnu abbasin qala ibnu abbasin yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sajada ala al-hajar naga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi sujuda akan wannan dutse na al-hajar al-aswad wannan riwaya ita ma al-imam al-baihaqi ya fitar da ita kide a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna akwai mutum ainihin wato mai suna yahya bin yaman al-ijli abu zakariya al-ijli wanda wannan malami yana daga cikin rijal na imam muslim haka nan abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah sannan kuma da al-imam al-bukhari muallaqan sai dai kamar da malamai suka fada muslim ya fitar da riwayar shi makarunan ne bi ghairi bukhari muallaqan sannan al-kutub al-arba'a abu daud tirmidhi nasa'i da ibnu majah kamar da malamai suka ambata kama al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin littafin taqribut tahdhib yace saduqun abidun yukhti'u kaseeran yace mai gaskiya ne yana da yawan bauta Allah amma yana da kurakurai da yawa wa kad tagayyara kuma karshe rayuwar shi ya canza ya zama baya iya rike abubuwa dan haka akwai maganganu da yawa da malamai suke akan shi kamar al-imam ahmad da ainihin kuma wasu malamai imam ahmad yana cewa wannan malami ya bada labarin abubuwa haddatha bi ajaiba an an-sauri kuma wannan na ɗaya daga cikin riwayar sa daga ainihin sufyanu as-sauri din da haka wannan riwaya bata tabbata matsayin marfu'iya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun gane wannan walam yastaslim sallallahu alaihi wasallama walam yamass min al-arkani illa al-yamaniyyin faqat annabi alaihi salatu wassalam baya taba ko ina sai wadannan rukunai guda biyu rukunul yamani da kuma in ka hada da na bayan shi shine ar-rukunul maghribi kenan wadannan wurare guda biyu sune ainihin inda yake tabawa ina fata mun gane wannan sai malam ya cigaba da cewa qala ash-shafi'i rahimahullah al-imam ash-shafi'i Allah ya kara masa rahama yace walam yada ahadun istilamaha hijratan li baitillahi walakin istalama mastalama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amsaka amma amsaka anhu yace walam yada ahadun istilamaha hijratan li baitillahi mutane ba wai suna kin taba dakin bane dan wai suna kyama ko suna baya da dakin Allah a ba haka bane walakin istalama mastalama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su mutane suna taba inda manzon Allah ne ya taba wa amsaka amma amsaka anhu su kuma kame daga inda bai taba ba kenan a tsaya iya inda manzon Allah ya taba da sunan bautar Allah to sai ya wadaci duk musulmi ba dai bane abinda mutane suke ba su dinga shashafa ko ina wani ma har yayi kokarin yanka ko ya gan wannan kiswa wannan riga da ake sanyawa Ka'aba wani ya goga fuskar shi wani ya debi zubar jikin shi ya shafe a jiki ya sake shafawa duk waɗannan ainihin wato tanattu'i ne wuce makadi da rawa ne manzo Allah yafi kowa jin tsoron Allah yafi kowa son Allah yafi kowa girmama Allah idan waɗannan abin da yayi na taba rukunul yamani da rukunul maghribi suka ishe shi a matsayin ibada to indai kai daga cikin manzo Allah kake bi sallallahu alaihi wasallama to kai ma ka wadata iya fasl فلما فرغ من طوافه جاء الى خلف المقام فقرا يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما طوافين سا سي زو اينهن واتو بايان مقام ابراهيم شيني اند wannan zaka ga a yanzu an yi mishi wani gilashi an rufe wato inda aka ce sayyidina ibrahim alayhi salatu wasalam ya taka kenan sa'ad da suke gina ainihin dakin kaaba wa idh yarfa ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il sai Allah cikin hikimar sa sai ba impression na kafar Ibrahim alayhi salatu wasalam kamar a ce kata ka tabo sai kuma ya bushe a haka ya bada ainihin kaman sura kafar mutum to wannan shine maqamu Ibrahim wannan ya daga cikin ayoyin Allah da Allah ainihin ya bada labari a cikin alqur'ani fi ayatin bayyinatin maqamu Ibrahim to wannan wurin sai manzo Allah ya koma baya da shi dai kuma baya da shi wa qara sai karanta wattakhidu min maqami ibrahima musallan kuriki wurin salla akan maqamu ibrahima fa salla raka'atayn sai sallaci raka'a biyu wadanda ake ce ma raka'atai at-tawaf wal maqamu bainahu wa bainal bait zaka yi wannan sallah alhalin maqamu ibrahim yana tsakankaninka da tsakanin dakin Allah wannan zaka kuma daga baya gare shi kana fuskantar sa duk inda ka samu a wannan wuri babu laifi kana iya yin wannan raka'a guda biyu dai wannan sallah qara'a fihima ba'da al-fatihati bi suratay al-ikhlas bayan fatiha ya karanta suratul ikhlas guda biyu sune qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad su ake ce ma suratul ikhlas in an ce suratul ikhlas guda biyu in an fada daya to yakan bayi zuwa ga suratul ikhlas qul huwa amma aka ce suratay al-ikhlas to sun koma qul huwa da kuma qul ya ina fata mun gane wannan dai ta ma qul ya bayani ne akan baran-baran tsakanin kafirci da musulunci kamar da aka ce surata an-nisa akwai suratul nisa'il kubra akwai suratul nisa'is sughra al-kubra ita ce wacce suratul nisa'i waccan babba yayin nan ta kurba ku sannan akwai kuma suratul nisa'is sughra ita ce suratul talaq ya nabi radallakutumun nisa ina fata mun gane to haka wannan abin da ake nufi kenan to wannan abin shi zaka karanta suratul ikhlas ta farko ita ce quliya a raka'a farko suratul ikhlas a raka'a ta biyu ita ce qul huwallahu ahad zaga ya kamata a ce duk musulmi ya iya wannan duk musulmi ya kamata a ce ya iya wannan ina fata mun gane abin da zaka karanta kenan fatiha da qul huwallahu amin da quliya raka'a farko fatiha da qul huwa a raka'a ta biyu a wannan wuri zaka ga ana samun tatabur zame yawan gaske dangane da ratsa sallolin mutane da mata da suke giggiftawa da makamantansu asali haramun ne ratsa gaban mai sallah to amma dangane da wannan wuri a shi al-mataf wurin dawafi akwai maganganun da malamai suka yi tsewa akan ko dai a ce an yi istisna'in shi daga umumin wannan hani ko kuma a ce anan babu matsala ko larura ne da sauransu a takaice dai kai kokari ka kiyaye karka ratsa ma wani kar kuma kai ka bari wani ya ratsa maka sai ka samu wuri wanda zai zama maka da saukin yuwar rarratsawa saboda wuri ne wanda yake mai jama'a da sauransu kuma mutane ne iri daban-daban in ka tara mutane ma guda 5 10 20 sai ka ga idarar su tana da yawa balantana mutane daruruwa ko dubbai kowa ya zo daga different background daga different culture al'ada da tunani da ilimi da shekaru da wahalan ma da wani sha a tafiya ta fitar da shi daga hayyacinsa kaga dole ka samu behaviors dabi'u iri daban-daban a ainihin wato wurin mutane ubangiji Allah shi kyauta wa qira'atuhu al-ayata al-madhkura bayanun minhu li tafsir al-qur'an da ya karanta wattakhidhu min maqami ibrahima musalla yana maka bayani ne a aikace ga fassarar wajen shine wannan sallah da za a yi ayi ta a wannan wurin wa muradullahi minhu bi fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bayyana maka abinda Allah yake nufi ta hanyar aikin sa da ya aikata falamma faraga min salatihi yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gama wannan sallah aqbala ila al-hajar al-aswad sai ya fuskanci ainihin al-hajar al-aswad fastalamahu nan ma ya kara taba shi summa kharaja ila safa min al-babi alladhi yuqabilu sannan ya fita zuwa ga safa ta kofar da ke kallon sa dama daga nan da ka juya haka ka bai wa ɗakin baya da zaka ga babu safa nan an mata ainihin wato an yi mata label cewa babu safa to ta wannan kofar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga safa a da a lokacin da babu gine-gine da yawa haka daga wurin ma kana iya hangen dutsuna duwatsun amin ko to amma a yanzu ba za ka hange su ba sai ka fita saboda an yi gine-gine su kansu kusan duwatsun suna cikin wasu gine-gine sai fita zuwa ga wannan wuri a falamma qaruba minhu yayin da ya kusanci ainihin dutsen safa din qara sai karanta inna safa wal marwata min sha'airillah lalle dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin ainihin wato sha'airillah alamomina bautar Allah da ibadarsa wuraren bautar Allah da ibadarsa sai ce abda'u bima bada Allahu biki zan fara da abinda Allah ya fara ambata a cikin aya Allah ya fara ambatan safa sannan marwa sai bayyana cewa zai fara yin sa'ayin sa daga wurin da Allah ya fara ambata a cikin aya. Kenan zai fara daga Safa ya tike a Marwa. Ina fata mun gane wannan. Wa fi riwayatin Nasa'i, a riwayan al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman rahimahullah, ibda'u bi siratil amr, cewa ku fara da abinda Allah ya fara da shi, da siga ta umarni. Wannan riwaya malamai sun kai sun kawo akan magana game da ita. Al-Imam Ibn Daqiq al-Aid a cikin al-Imam bi sharhi Umdatul Ahkam, da al-Imam ainihin wato Ibn Hajar a cikin At-Talkhis al-Habir, da al-Imam al-Allama Muhammad Nasir al-Albani a cikin Irwa'ul Galil, da al-Imam ainihin An-Nawawi a cikin sharhin da yawa Sahih Muslim, da Ibn Hazm su waɗannan biyu, Ibn Hazm da Nawawi, su sun inganta wannan riwaya a matsayin ziyada. Amma sauran waɗancan malamai da muka ambata suka tabbatar da cewa wannan ziyada ce ko kuma wannan ƙari ne wanda yake shaz, wato riwaya ce take shazza, ta fandare daga abin da yake ingantacce, domin dai so ɗaya wannan abu ya faru, kuma manzo Allah so ɗaya wannan magana cewa kawai zan fara a bisa sigatul ikhbar, ba wai ku fara a bisa sigatul amr ba. Ina fata mun gane wannan. Waɗannan malamai suka tabbatar da cewa riwaya ce ainihin wacce take shazza, saboda an samu ainihin fandarewa daga abinda thiqatu suka ambata. Karanta littafin Irwa'ul Galil da At-Talkhisul Habir da littafin al-Imam Ibn Daqiq al-Aid, wallahu a'lam. Summa raqiya alayhi hatta ra'a al-baita, sannan ya hau kan dutsen Safa din, ya hau har zuwa ya zama yana hango ɗakin Allah. To yanzu idan ka je dutsen Safa, babu yadda za a yi ka haushi haka, saboda an sumunce shi, an fulasce, an lulluɗe shi da marbles, da duwatsu masu alfarma. Abin da ya ɗan rage ɗin kuma an sa wani katanga na gilashi an kewaye. Mutane saboda ɓarnar da suke a wurin ta jawo zuwa ga haka, da akwai wanda suke zuwa su hau wai har su yi kashi, saboda boka yana ba su abin nan instruction, umarni, cewa duk yadda za a yi su samu su yi tsuguno, su kwaɓe su tara su yi tsuguno a kan dutsen. Idan suka dawo gida za su yi kuri, za su samu mukami kaza, za su samu alfarma kaza. Wannan sai yasa sai aka kewaye wurin gaba ɗaya ta yadda ba a iya hawan shi. Duk da haka sai mutum ya hau abin da ya sauwaka, ya hau kan tudun gwargwadon hali. Haka idan ka gangara ka tafi Marwa, za ka sanar shi ma duk an rufe falalan dutsen. Sai ya ɗan abu kaɗan ne ya rage, sai ya daga cikin abin da ya kamata sai kai ƙoƙari ya zama ka hau kan asalin inda dutsen yake. Galibi kuma za ka tarar mutane kamar wanda suka gama ɗawafi, wasu sun gaji, sun yi sa'ayi sun gaji, sai su zauna gaba ɗaya su cika wajen, sai ka zo ka rasa ma inda za ka je. To wannan ma daga cikin duka dai matsalolin da ake fuskanta a irin wannan yanayi, musamman a lokutan da ake da yawa kamar lokacin ifada ko kuma lokacin umara. Kamar a yanzu cikin watan Ramadana ɗin nan, mutane suna nan sun yi cincirundo a wajen umara, ko kuma a lokaci irin na Rabi'ul Awwal, saboda mutane sun kawo wani addini na cewa umara a Rabi'ul Awwal tana da wata falala, wanda kuma ba ta da shi a sunna. Umara ce kamar umara, ba kamar umarar Ramadan wacce take da falala tsoriya akan falalar umara ba, domin yin umara a cikin Ramadan tana ɗaya ne da ladan yin aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da muka zaba. Amma duk da haka dai kuma yayi ne, abinda muke cewa shine ka samu dai kai kokari ya zama ka taka asalin dutsen a wajen Safa din da kuma wajen Marwa din. Ina fata mun gane wannan. To da ya kalli ainihin dutsen, fastaqbala alqiblata, da ya hau kan dutsen, amin, sai ya fuskanci alqibla, ma'ana ya fuskanci inda Ka'aba take. Fawahada Allah wa kabbara, ya ainihin yi ma Allah ya ɗayanta Allah, ya ce la ilaha illallah wahda, Allahu akbar Allahu akbar, shine wahada Allah, cewa Allah ɗaya ne, da kuma yi ma Allah kabbara. Wa qala, yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda. Wannan da ita zaka yi bayan ka fuskanci ɗakin Allah daidai inda yake a yanzu, ba zaka hango shi ba, amma sai ka fuskanci qubalatan inda mafuskantar shi take, sai ka ainihin karanta wannan addu'a, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda. la ilaha illallah wahda, za ka karanta wannan ainihin addu'a, babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai. Allah shi yake da mulki da sarauta da isa. Allah shi mai kaddara ne akan komai. La ilaha illallah wahda, Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kadai. Anjaza wa'ada, Allah ya cika alƙawarinsa da yayin bawansa shine manzo alaihi salatu wasalam. Wa nasara abda, Allah ya cika alƙawarinsa na taimakon bawan nasa. Wa hazamal ahzaba wahda, Allah shi kadai yayi fata-fata da ainihin sojojin taron dangi na kafir. Summa da'a bayna zalika, sai kuma addu'a a wannan wajen. Idan ka gama karanta wannan ainihin zikir, to sai ka daga hannu gurin addu'a ne dama, kar ka sako da wuri. Wa qala mithla hadha thalatha marrat, zaka fadi wannan zikirin kafa uku, sannan sai ka fadi duk abin da kake neman buƙatar duniya da lahira, sai ka fada wa Allah ya ta'ala. Kada kai nauyin baki, kada kai gaggawa, kada ka ce ya Allah ya sani ba sai ka fada ba, shi kanshi fadin ibada ne. Kar ka ce wa Allah ya Allah ka san buƙatuna ka biya, a'a ka fadi buƙatun Allah da kaza da kaza da kaza da kaza, suwa ne ya Allah da suke mini makirci, ya Allah ka mun maganin su, ka fadi sunan su ma Allah, ya Allah ka gyara mana ƙasar mu, ya Allah ka gyara mana addinin mu, ya Allah ka taimake mu akan kaza, wane da wane ya Allah sun ci a roƙe ka kaza, Allah ka biya musu. Komai zaka fada warewake da diyaran da ya sawaka maka, ka dade kana wannan addu'a. Haka manzo Allah ya dade yana yin wannan addu'a jama'a sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi jama'a su san wani abu, duk wani wanda zaka tura ka ce je maka umara, kuma zai maka wannan addu'a. Da aka tura mutane su yi su maka umara su ma addu'a, kawai asara ce, gara ka tafi da kanka. In kuma zaka iya zuwa ba kai a gida, dan Allah yana ji daga gida ma. Duk wanda ya je in yayi kokari ne yayi wa kanshi, wani ma kwance shi yake a hotel, wallahi tallahi wani zai je ya gama sati biyu wallahi bai sake umara yadda yake ta. Baccin shi kawai zai yi da rana a hotel, in dare ya fita harami ya ci abin da zai ci na sabil, daga nan ya wuce kasuwa. Duk mun gansu zaka ga ba ibada suke yi ba. Kuma sai ya ce maka ai wane ne ya turo su, bayan an biya musu tikiti da accommodation da duka sauran logistics, kuma a dauki daloli a basu, sai a saka su a hotel, manya-manyan hotel na kusa da harami, kuma ba sa yin addu'a, ba sa yi. Da haka ko da ka ga bukata ta biya, kamar yadda makanta aka ce za a, to wannan biyan bukatan ba ya faru ne dan addu'a su, sai dan wani abu can daban, kaddara ko istidraji ko kuma wani abu makamancin haka. Shi sa ka je da kanka ka yi addu'a wannan wurin, duk sanda ka haushi to ka tsaya ka yi addu'a, ka yi addu'a, ka yi addu'a, ka yi addu'a irin yadda har za ka ji anya, ko baka ma matsa wa Allah ba, baka damu Allah da addu'a ba, sai ka fara jin haka tukuna, sai ka fara jin cewa to na cinka fa ya yi yawa. To Allah abin da yake so kenan wajen addu'a, ka nace, ka taƙarƙare, ka lankwashe kafa, ma'ana ka nuna mayataka, sai Allah ya karba. Ina fata mun gane wannan. Sannan kuma jama'a, duk sanda ake magana irin wannan addu'o'in, ka ba da muhimmanci akan addu'ar lahira fiye da ta duniya. Dan yana daga cikin hadarin da mutane suke fuskanta, kuma duk sanda suka samu kansu a wani wuri ne falala, sai su dinga yin addu'a akan duniya kawai. Wannan ya zama tabdilul adna billadhi huwa khair, ka dinga nacewa akan addu'an neman gafara akan zunubanka, neman Allah ya tseratar da kai, ya cece ka, ya sa ka cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sanya ka aljanna, ya rufa maka asiri a lahira, ya jikan iyaye da malamai da sauran dangi makusanta da na nesa musulmai. Ka yawaita wannan tukunna, sannan sai kuma ka kara da ta duniya. Ba za ka ce ba za ka yi ta duniya ba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, ku to ya zama addu'ar lahira tafi muhimmanci fiye da ta duniya. Malam ya ci gaba da cewa wa qama ibn mas'ud ala sad'i wa huwa shiqqu alladhi fi safa fa qila la ha huna ya aba abdurrahman qala hadha alladhi la ilaha ghayruhu hadha والذي لا اله غيره مقام الذي انزلت عليه سوره البقره ذكره البيهقي يتي ابن مسعود يا تيا ا وزن دا yake cewa afsadi haka ba kan tashi afsadi da ainihin dauri akan dalo shine asalin shi kamar gefe ko bayan gida ko kwararo in kuma ka ce afsadu kai fataha akan dalo ya zama mutun kenan matsakaici as-sada'u minar rijal matsakaicin mutum in kuma ka ce as-sadi'u shine kamar wato daga murya kamar yadda Allah yake cewa fasda bima tu'mar sadi'a yasda'u as-sadi'u daga murya to anan as-sadu'u wato falalu gefan falalan dutsa da aga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya tsaya akan gefan falalan dutsa sai wani yace a algata mallan anan zaka tsaya sai yace na rantse da Allah da babu sarki sai shi wannan shine wurin tsayawar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka sauka mishi da bakara tai bayani akan inna safa wal marwa to inda ya tsaya shine fasara ma'anar safa da marwa kenan ina fata mun gane zakarahu al baihaqi al-imam al-baihaqi fitar da wannan riwaya sai dai isnadin ta bai tabbata ba a cikin ta akwai mutum mai suna isma'il ibn muslim al-makki malama hadisi suka ce mutum ne wanda yake da'ifi thumma nazala ila al-marwa yamshi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka ya kama hanya ta tafiya marwa ya gangaro kenan daga kan dutsen ya kama hanyar tafiya zuwa dayan dutsen falamman sabbat qadamahu fi batnil wadi yayin da kafafun shi suka taba suka shiga cikin batnil wadi wato tsakiyar wannan kwazazzaban sa'a sai ya tafi da gudu shine yanzu in kaje zaka ga an yi sa wutattaki an saka lantarki wanda yake nuna alama green can gaba ma ga wani green to iyakar waɗannan korayen wutan a tsakankanin su shine za a tafi da gudu akwai maganganun da malamai suka yi akan shin har da mata ko ko banda mata wasu malamai suka ce maza kawai saboda yawanayin mata da sauransu wasu malamai suka akada cewa babu wani abu da ya istisna'in mata kamar sai Ibn Taymiyyah hasali ma wacce ta fara yin abin mace ce ita ce uwar annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ita ce Isma'il alayhi salam ko ita ce Hajar ko wacce ta aje danta Isma'il alayhi salam akan wannan dutse ta waiga kai ta yin wannan addu'a bata samu ruwa ba tana roƙon Allah Allah ya kawo mata mafita sai ta gangaro da ta taho ta tuna yaron cikin ainihin wato buƙatar shi sai ta tafi a guje iya wannan wajen ta tafi zuwa kan wancan dutse tana leƙawa ta kuwa ta samu tafiya kuwa ta hango alamar ruwa sai ta hango kuma wani mutum a kusa da danta sashi gangarowa da ta zo wurin ta taho a guje kafin ta zo tana mai shi ta rasa sai ta tarar da cewa ya haƙa mata ruwa ne shine ruwan zanzan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana yaba wannan baiwa Allah cewa Allah ya saka mata da alkhairi da ta tare mana ruwan zanzan da ba dan ta tare shi ba da ya gangara ya tafi a guje shi da haka duk wanda ke shan zanzan tana samun ladan shi to kaga kenan mace ce ta fara yin wannan ibadar ko to bai yiwa ko yanzu a zo a ce kuma banda mata da haka mata ma suna iya yi sai dai wanda yake da larura ko da namiji ne yana da ciwon kafa ko yana da nauyin jiki ko wani abu makamancin haka ko wanda yake da rauni misali ba zai iya gudu ba babu laifi ba rukuni bane ba wajibi bane mustahabi sai a tafi a guje sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tafi a guje daga daidai wannan wurin ko ba zaka ruga da gudu ne kamar kana tseren mita 5000 ba inda zaka je kuma ka fara hakiya sare ka gudu dan madaidaici haka ina fata mun fahimci wannan sai tafi a guje ya ainihin wato tsallaka wannan wajen hatta idza jawaza alwadi wa asda'a ya wuce ainihin wato wannan wadin wannan kwazazzaba sai kuma ya daidaita masha sai ya ci gaba da tafiya hadha allazi sahal wannan shi inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika alyawm qabla almilaini wa zalika alyawm qabla almilaini alakhdharaini fi awwal almas'a wa akhiri Allahu akbar yace wannan wurin tun a zamanin su shine zaka ga an saka ainihin alama koriya guda biyu da farko da ƙarshen wurin lokacin ba fitilla bace kenan amma dai an saka wata alama da ake ganewa ma'ana ashe alamar ta jima ƙwaran gaske sai dai gurgurdan zamani ana canza ta gurgurdan fasahar zamani kaji tun zamanin su Ibn Qayyim al-Jawziyya akwai wasu alamu da ke gwada daidai wurin eh kuma koraye haka har yanzu wutattakin lantarki shi ma koran ƙwayin lantarki ne ake sakawa har yanzu wuraren da suke Makka jama'a akwai tawaturi akan al'umma cewa waɗannan wuraren su din dai su ne tun daga kan idan ka shigo harami iya iyaka harami zaka dinga ganin alama cewa huna bada al-haram ko huna intaha al-haram to har waɗannan alamu tun zamanin da talatali akwai ƙwararru akan sanin waɗannan iyakokin yadda ka sa akwai ƙwararru akan sanin iyakar filin wane da wane anguwa kaza ko gadan wane to akwai sannan kuma ya tabbata a tarihi ka karanta littafin akhbaru makka cewa jibrilu ne da kanshi yazo ya buda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada ne cewa to kaga iyakokin haramun aka dinga saka bikam kenan za a ce ko aka dinga saka alamomi wanda annabi Ibrahim ya saka tunda tsawon zamani sun disa shi jibrilu da kanshi yazo nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nan ne iyaka nan ne iyaka nan ne iyaka nan waje ne nan cikin to haka dangane da shi kanshi makamu Ibrahim dangane da kaza hatta kaburbura waɗanda suke cikin baqiya in kaji an ce maka wannan kabarin wane ne ko to shine insha Allah yawanci an cire alamomin ne saboda bata da mutane suke kawowa a waje da barna da maguzanci da suke so su dinga yi musamman mutane ƴan dariku da jahilai da waɗannan marasa kan gadan ƴan Shi'a to suna zuwa suna yin abubuwa na ta'annati da rashin addini da rashin tunani wannan shi yasa saddan lizari'a sai aka ciccire alamomin da suke alamta cewa nan kabarin Fatima ne nan kabarin Hassan ne nan kabarin Wana ne amma duk an san su nan kabarin Imam Malik ne abubuwa ne sanannu waɗannan to da yake asali ba wai sanin sai shine asalin addini ba kuma sai wasu suke so su maida abin ya zama a hanyar bata da barna da kawo maguzanci a ƙasar Allah mai alfarma shine ko sai malamai suka bada fatawa sai aka rugurguza waɗannan kibabu din da makamantan su tun zamanin kakan Sufad wato sarki Abdul Aziz Allah ya kara mishi rahama malam ya ci gaba da cewa wadh-dhahiru anna al-wadi lam yataghayyar an wada'i yace abinda yake bayyana izuwa gare ni inji Ibn Qayyim al-Jawziyya a zamanin su din da yake magana yace ina ganin har yanzu wannan kwazazzabo bai canza daga yadda yake ba haka za qala Jabir radiyallahu anhu fi sahih anhu fi sahih Muslim tunda yadda muke ganin shi yanzu inji Ibn Qayyim to haka Jabir ya bada labarin shi a cikin sahih Muslim wa hadha zahir yace wannan abu ne mabayyani wato ya ga abun yadda Jabir ya fada a cikin sahih Muslim game da zurfin wajen da yanayin shi da alamun wurin to kaga wannan a zamanin su kenan amma a zamanin yanzu babu shakka ya canza dan yanzu wuri ne wanda yake sili an shimfida duwatsun nan da ake cewa marbles wato ba wai tiles ne waɗannan gama gari ba wasu dinduma duwatsu ne na alfarma ake zuwa a feke su a gyara su sai a zo aka shimfida su saboda waɗannan mutane suna bada muhimmanci sosai game da wannan wuri zaka ga wani lokaci guda ɗayan aka ga alama yayi cracking ko yayi ainihin wato kaushi nan take za a ce wajen kai a zo a babbare shi a canza saboda ministry ce mai zaman kanta dake kula da wuraren haramin Makka da Madina ministry yake da shi suna da minister suna da farm sec suna da ma'aikata da kuma hukumar bincike ta musamman hukumar bincike akan matsaloli na addini da tsare-tsare da shara da komai da shafa aikin haji ya shafa wuraren to da haka suna kula da wuri yadda ya kamata zaka ga an gyara an sumunce an sa turare an saka iyakoki ga ma'aikata ga wane ne kaga yanzu wurin ya canza ba kankanin canza ba kuma har a yanzu ba su gushe ba mutanen suna caccanzawa suna gyare-gyare suna enhancing wurin in ka je aikin haji shekara biyar idan ka koma sai kai zama kan ba inda ka je bane sai ga wasu wurare da wasu otal da ka sani duk an ba an yi label da su an canza wurin inda ka sani ka ga ba haka yake wani lokaci can baya an saka maqaf na sama an saka ring haka da ake tawafi ta sama yanzu kuma an ƙara cire shi gurgurdan dai maslaha da suka gani da abinda malaman suka ba su fatawa saka kullun suna yin waɗannan canje-canje Allah ya saka musu da alkhairi bare ya ci gaba da cewa wa qad rawa muslimun fi sahihi an abi zubairi annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqulu al-imam muslim ya rawaito a cikin littafin sa daga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus yace ya ji jabir dan abdullah radiyallahu anhu yana cewa tafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala rahilatihi bil bayt manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi aikin hajjin ban kwana akan abun hawan sa wa baina safa wal marwati da kuma a tsakanin safa da marwa liyarakun nasu dan mutane su ganshi waliyushrifa dan kuma a ainihin hango shi waliyasaluhu dan kuma a iya tambayar sa fa innan nasa qad ghashaw dan mutane sun darkake shi sun tare akan shi warawa muslimun an abi zubair an jabir sannan muslim ya karar waito wata riwaya kuma daban cewa lam yaquf rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu baina safa wal marwa illa tawafan wahidan tawafahu al-awwal da annabi alayhi salatu wassalam da sahabbai basu tawafi ga ainihin basu sa'ayi ba sai guda daya shine na farko to wanne ne kenan na kan abun hawa wanne ne na ƙasa qala ibn hazm ibn hazm yace la ta'arudu bainahuma babu karu tsakankanin su da annar rakiba idan sabba bihi ba'iruhu faqad sabba kullu dan shi da aka ce manzo Allah yana tafiya har yayi sauri har yayi gudu har ya tsaya to koda akan abun hawa kake za iya cewa kai gudu kai sauri ko ka tsaya wan sabbat qadamahu aidan ma asairi jasadi sai da makawafin shi kuma sun tafi wato da aka ce idan falamman sabbat qadamahu fil wadi yayin da kafafun shi suka taka wannan kwatsazaba to kuma sai aka ce yayi dawafin akan abun hawa to ya akai na kan abun hawa kafar shi taka kwatsazaba shi ne ibnu hazmi yake cewa babu sabani idan kafa abun hawanka ta taka wuri to kaman kafarka ta taka dan idan kana cikin mota kai mai waya kake cewa ga mu nan mun shigo Zaria ai ba ku ne kuka shigo ku kuna zazzauna ne mota ce ta shigo ina fata mun gane to aka cewa da kafafun da kafafun shi suka taka ainihin wato wannan kwazazzabo tsakiyar shi ma'ana kafafun abun hawan shi inji ibnu hazm al-zahi wa indi ibnu qayyim yake cewa ni ku a wurina fil jam'i bainakuma wajen hada hadisin da yace manzon Allah yayi dawafi akan abun hawa da kuma wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi a kafarsa ya taka wani waje ina da fil jam'i bainakuma wajhun akharu ahsanu min hadha ina ganin akwai da za a hada hadisan ta fuska da tafi wannan ban sha'awa wa huwa annahu sa'a mashiyan awwalan a ce farko yayi sa'ayin ne da kafa thumma atamma sa'ayahu rakiban sannan daga karshe kuma ya hau abun hawa ya zama san da yake yin uku san da yake yin farko lokacin ne yake a kafa kafafun shi suke taba ainihin kasa din daga baya kuma da mutane suka yi yawa bukata ta bayi zuwa ga ya hau abun hawa sai ya hau wa kad jaa zalika musarrahan bihi an samu riwaya ta fadi wannan karara fa fi sahih muslim an abi tufayli a cikin littafin sahih na al-imam muslim daga abu tufayl qala yace qultu ibn abbas na tambayi ibn abbas nace akhbirni an tawafi baina safa wal marwa rakiban kaban labarin tawafi wato abin nan sa'ayi a safa da marwa shin ana yi akan abun hawa as sunnatun huwa shin sunna ne kamar da a yanzu ga mutane sun zauna akan keke wilciya ana tura su ya halalta fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunna yace jama'aka ya kai ibn abbas suna cewa sunna ne qala ibn abbas yace sadaqu wa kadhab sun yi daidai kuma sun yi kuskure qala qultu ma qauluka sadaqu wa kadhab me kake nufi da sun yi daidai kuma sun yi kuskure qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafura alaihin nas yadda abin ya faru shine manzon Allah ne mutane suka mushi yawa yaquluna suna ta cewa haza muhammadun ce ga manzon Allah muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta kharajal awatiqu min albuyuti har ƴan mata riƙaƙu su ma suka fito daga gidajen su dan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da aka yi yawa qala jabir yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ga yace manzon Allah ya kasance la yudrabu an-nasu bayna yadihi ba a dukan mutane da sun kewaye shi dan an zo ganin shi bai da wani odali azzalimi da zai dinga dukan mutane ko ƴan sanda ko mofo ko su ƴan agaji ko dogarai waɗanda suka saba dukan mutane idan an zo kallon wani babba azan da haka yake tun ba yau shi zaka ji tun a lokacin aka samu wannan kwatancin cewa shi manzo Allah ba a haka a gaban shi irin yadda waɗannan manyan sarakuna da attajirai da masu kuɗi kai har ma da malamai a ji kowa ya zama cewa yana da hashiya ta wasu masu fushi da fushin wani da zaran ka din faro kana so kai magana da shi sai su matsawa ko su jibga ma wani makami ko wata sanda ko su kama ka ko su tare ka su hana ka zuwa gare shi duk waɗannan ba su daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala to da mutane suka yi ta yawa tunda babu ba a hana kowa na ta zuwa wani ya kama jikin doki raƙuma wani ya tsaya gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma har ya tare mishi hanya da mutane suka yawa falamma kasura alaihi rakiba da aka yi yawa shine sai ya hau abun hawa wal mashyu was-sa'yu afdal amma yi da kafa da yin sassarfa da kafa inji ibn abbas shi ya falala haka al-imam muslim ya fitar da al-imam al-baghawi sharh as-sunnah a cikin sharh as-sunnah da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra waɗannan dukkanin sun fitar da wannan riwaya tabbatacciya ce insha Allah dan haka asali shine yi a kafa idan bukata ta bayi zuwa ga mutum ya bukaci zuwa ga ya hau wani abun hawa amma a yanzu in ka je zaka tarar da akwai waɗanda suke aikin su kenan suna tura mutane akan keke wheelchair na san da akan ba su daga riyal 200 sama wannan in kana da nauyi su sai har 400 zaka ba su tura ka kai dawafi kai sa'i idan akwai bukata shikenan ko kuma ka tafi da wani danka ko kin tafi da yarki ko danki ko kaninki ko mai gidanki ko duk wanda zai iya taya ki saboda ciwon kafa ko rauni ko makamancin haka babu laifi mutun yayi amma aslan yi da kafa shine asali yafi lada yafi falala insha Allah faslun wa amma tawafuhu bil baiti inda qudumihi fakhtulifa fihi to dai fara mana sakin hanya sakin layi da ya fara yace dangane da tawafin nashi da aka ce shi annabi alayhi salatu wasalam yayi san da ya iso makka to akwai sabani hal kana ala qadamai aw kana rakiban mun ji dai sa'ayi ya fara da kafa sannan da bukata ta bari zuwa ga yahu abun hawa yahu to dawatifa shin a kafa yayi shi ko ku akan abun hawa fa fi sahihi muslimin alittafin sahih na al-imamu muslim ibn al-hajjaj al-qushairi an-naysaburi rahimahullah yarwayto an aisha radiyallahu anha qalat tace wa fa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi hajjati al-wada'i hawla al-ka'bati ala ba'irihi yastalimu ar-rukna karahiyata an yudraba an-nasu an annabi alayhi salatu wassalam yayi dawafi a aikin hajjin shi na ban kwana dawafin da ya a ka'aba yayi shi ne akan raqumunsa yana taba hajar al-aswad yana jin ainihin wato tsoran kada a dinga dukan mutane saboda shi idan ya tafi a ainihin kafa wannan riwaya baya ga ainihin al-imamu muslim da ya fitar da ita akwai al-imamu abu dauda da al-imamu ainihin al-baihaqi sun fitar da wani bangare na ta malam yace wa fi sunani abi daud al-ibn abbas qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wa huwa yashtaki a cikin riwayan al-imamu abu daud har ila yau yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka wa huwa yashtaki yana fama da zazzabi fa tafa ala rahilati sai wannan ya bashi ainihin wato uzuri sai ya dawafi akan abun hawansa kullama ata ala rukuni istalamahu bi mihjar duk sa da yazo kan rukunin ajar al-aswad sai ya taba shi da ainihin wato kwagirin nan falamma faraga min tawafihi anaha fa salla rak'ati yayin da ya gama tawafin sa sai ainihin sauka sai ya salla rak'ati to wannan riwaya ita ma ta Abu Dawud ce da Imamu al-Baihaqi sai dai isnadin ta bai tabbata ba akwai Yazid ibn Abi Ziyad al-Hashim wanda in kun tana mun yi magana akan shi a kwanakin baya game da wata riwaya ta shi wanda shi kadai ya kadaitu da cewa manzon Allah ya shigo garin yana da zazzabi to wannan kari ne munkari kuma ya zama kari ne da mai rauni yayi akan hadisan fiqat wanda ba su kawo shi amma ya tabbata akan abun hawa ne ya tabbata cewa yayi dawafi akan abun hawan ya tabbata cewa yana nuna hajar al-aswad da wannan yar sanda kaga duk wannan za a iya karban shi a kara matsayin shahidi ga riwayoyi na ainihin fiqat amma abin da ya kadaita da shi cewa wa huwa yashtaki to wannan ba za a karba ba qala abu tufayl malam yace abu tufayl yace abu tufayl sunan shi amir ibn wasila ibn abdullah al-kinani wani dan yaro ne a cikin sahabbai wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin na ban kwana yana dan matashi ya dade kwaran gaske a duniya ana cewa kusan shekara shi 110 ko makamancin haka a duniya ya rasu a hijira shekara 110 daidai ina fata mun gano to kaga daga hijira na 110 daga sanda aka yi aikin hajjin ban kwana zuwa hijira 110 ma shekara 101 kenan tunda an yi aikin hajjin shekara ta 9 ko bayan hijira kaga 109 shine 100 to 110 kaga 101 kenan daga ran da aka yi aikin hajjin to sai mu dauka ya ga manzon Allah ma ya da shekara 6 ko 7 ko 8 ko 10 na ba ta mun gane wannan gurgurdan abin da mutum zai iya tunawa na yarinta cewa ya ga kaza shekarar shi akalla 105 ko da 6 ko zuwa da 10 isa maganganun mutane daga cikin masu ainihin tarihi karanta littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar da ainihin usul al-ghaba da littafin siyaru a'lami an-nubala da littafin ainihin tabaqat ibn sa'd al-misri kenan shine karshen sahabbai mutuwa gabaki daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim cewa a shekarar da ya rasu yace daga wannan daren bayan shekara 100 babu wani abu da kiraye yanzu sai ya mutu. To wannan shine karshen sahabbai mutuwa. Zahabi yace haka aka wayi gari bayan mutuwarsa babu wanda yake cewa shi sahabi. San ba a samu wani yace shi sahabi ne, kowa ya yadda cewa sahabbai sun kare. Yace ya sai da aka shekara wajen 500 da shudewar sahabbai sai aka samu wani batacce a kasar India mai suna Baba Ratan. Baba Ratan wannan shedani ya fito yayi iddi'a'in nubuwa. Zahabi yace ya ba kanshi wahala, ya ba mutane wahala, sai ya zauna kawai dinga cewa ai manzon Allah ya ce da mu kaza, ai wata rana mun mutar da manzon Allah a yakin Uhud ya ce da mu kaza. Mutane suka fitina da shi suna ansar riwayan ƙarya a gunshi, suna lissafa kansa a matsayin tabi'ai. Shine Zahabi ke ishara da cewa ya fitini kanshi, ya fitini mutane, Allah ya shukuta. To kamar da malamai suka tabbatar cewa daga wannan shekara ba a karban wata da'awa ta sahabbantaka daga 110 din nan. Wannan sahabin shine karshen sahabbai mutuwa duka radiyallahu anhu wa ardahu. Abu Tufayli Amir bin Wasilata al-Kinan al-Layth yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, na ga manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yana al-bayti ala ba'irihi, yana tawafi yana kewaye dakin Allah akan abun hawan saraqumsa. Yastalimul hajara bi mihjalihi, yana ainihin wato taba hajarul aswad da wannan dan kwagir nashi. Thumma yuqabbiluhu, sannan sai ya sumbanci kwagir wannan. Thumma yuqabbiluhu shi ma ƙari ne wanda bai tabbata a cikin muslim ba, mu kiyaye. Sai dai al-imamu ainihin Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani da al-imamu al-Baihaqi Abu Bakr al-Baihaqi sune suka rawaito wannan ƙarin ta hanyar riwaya Muhammad bin Rafi', wanda kuma wannan ƙari ne sahihi kamar yadda malamai suka tabbatar. Al-imamu Ibn Hajar da al-Allamatu al-Albani da makamantansu sun tabbatar da cewa ƙari ne ingantacce. Karanta littafin Sahihu Abi Dawud na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta musu gabaɗayansu. Rawahu Muslimun duna zikrul ba'ir, Muslim ya fitar da riwayan ba tare da ya ambaci hawara kuma ba. Har ila yau abinda ke cikin Muslim na wannan riwayan ba daga Jabir dan Abdullahi bane, zaka ji anan wato ba daga Abu Tufail bane, riwaya ce daga ainihin Jabir dan Abdullahi. Amma a riwayar Baihaqi ne ta zo daga Abu Tufail, mu kiyaye. Kaga ya ambaci ne kawai cewa daga Abu Tufail na ga manzon Allah kaza kaza, sai ya ce Muslim ya ruwaito. Tabbas Muslim ya ruwaito, amma sahabin riwaya a cikin Muslim shine Jabir dan Abdullahi, wannan shahararren sahabi wanda yake da full coverage, cikakken labari na ainihin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai a riwaya al-Imam al-Baihaqi shine ta zo riwaya daga wannan matashin sahabi mai suna Abu Tufaili Amir ibn Wasila. Ina fata mun gane. Wa huwa inda al-Baihaqi, yana nan a cikin Baihaqi din ma ila yau, da isnadin Muslimin, da isnadin al-Imam Muslim din bi dhikril ba'il, aka ambaci raqumin. Wa hadha wallahu a'lam fi tawaf al-ifaba, yace wannan hawa raqumin da aka ce annabi yayi, Allah ya fi sanin daidai. Amma ni Ibnul Qayyim ina ganin tawaf al-ifaba ne, la fi tawaf al-qudum, ba a tawafin da manzon Allah ya na farko san da ya zo Makka ba. Fa inna Jabiran haka anhu ramala fi thalathati al-awwal, domin Jabir da kanshi ya ba da labarin cewa annabi alayhi salatu wassalam ya yi sassarfa a juyi daya da biyu da uku na farko na tawafi, kamar yadda muka ji a cikin Muslim din. Wa zalika la yakunu illa ma al-mashi, to sassarfa kuwa ba ta yiwa sai in kana tafiya, wanda yake kan abin hawa ba zai sassarfa ba. Qala ash-Shafi'i rahimahullah, Shafi'i yace, Allah ya kara ma Shafi'i rahama, yace amma sab'uhu alladhi tafahu li maqdami, yace amma tawafin da yayi guda bakwai sa'ad da ya iso ainihin wato Makka, fa ala qadamai, yayi shi ne da kafa. Da anna Jabiran haka anhu fi, saboda Jabiru ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu ramala thalathata ashwaqin, yayi sassarfa ninki farko da biyu da uku, wa masha arba'atan, yayi tafiya gama gari a sauran hudun. فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبوء واحد بذي يؤتي جابر يا رويت أينهم واتو طوافنا عندما انزال الله صلى الله عليه وسلم cewa yayi da kafa kuma yayi akan abun hawa a cikin wato tawafi guda daya ba subu tawaf guda daya ba waqad hufiza anna subuhu allazi rakiba fihi fi tawafi yawman nahri kuma an kiyaye cewa wannan tawafi guda bakwai da manzon Allah ya madakin Allah wanda yayi shi akan abun hawa shine wanda yayi shi ranar sallah shine ifada dinki kuma zakar Shafi'i sanan Shafi'i ambata an ibnu Uyayna an ibnu Tawus an abi daga Sufyan dan Uyayna daga ainihin ibnu Tawus daga baban shi Tawus ibn Kaysan anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah amara ashabahu ya umarci sahabbansa an yuhajjiru bil idafa su fita da wurwuri tahajir shine wato at-tabkir fita da wuri kar su fita a makare wa afada fi nisa'ihi laylan shi kuma annabin shi da kanshi wai sai yazo yayi ifada tare da matan shi cikin dare ala rahilati akan abun hawansa yastalimur rukuna bi mihjanihi yana mai taba ainihin rukunul yamani da wannan yar sanda tashi kwagiri ahsibuhu qala ina tsammanin ma yace fa qabbala tarafal mihjan sai sumbanci gefen ainihin dan kwagirin wannan riwaya kamar da kake gani akwai ainihin irsali a cikin ta domin Tawus ibn Kaysan ba sahabi bane kuma ya bada labarin cewa manzon Allah yayi kaza kisa ga ina kasa malaki cewa fi inqiba qult ni al imamu shaykhul islam ibn qayyim al jawziya ce nace hadha ma annahu mursal wannan riwaya ce mursala riwaya tabi'i ce annabi ya ce fa huwa khilafu ma rawahu jabir anhu fi sahih sannan kuma ta saba wa abinda Jabir dan Abdullahi rawaito a cikin sahih na ainihin Muslim annahu tafa tafal ifadati yawman nahri nahar wanda yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo fi ranan ainihin wato sallah da rana kaga wannan kuma sai ya ce da daddare da haka wannan riwaya ce bayan irsari matni ne kuma wanda yake munkari wa kazalika rawat Aisha wa Ibn Umar kama sai a ce haka nan Aisha da Abdullahi dan Umar suka rawaito kamar da zamu zo mu ji anan gaba wa qaul Ibn Abbas kuma da fadin da aka ce Ibn Abbas ya ce inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima makkata huwa yashtaki manzo Allah ya zo makka ba shi da lafiya fa tafa ala rahilatihi sai ya tawafi akan abun hawansa kullama atar rukun as-salamu in ya tafi rukunul yamani sai ya taba shi hadha in kana mahfuzan idan ma wannan ya tabbata fa huwa fi ihda umari to wannan tawafin za a ce a daya daga cikin sauran umarorin da yayi banda umara da yayi ta wannan ta kirani ta aikin hajjin ban kwana wa illa in ko ba haka ba kar saha anhu ar-ramadu fi thalathati al-awwali min tawaf al-qudumi mun ji labarin cewa ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin sassarfa a tawafi na farko da na biyu da na uku a ainihin tawaf al-qudumi na aikin haji shi na ban kwana to mun ma ji cewa dai wancan ainihin riwaya ta cewa yana da rashin lafiya ba ta tabbata illa an yaqula kama qala ibn hazm fi sa'i sai dai kuma in za a ce kamar yadda Ibnu Hazmin ya faɗa game da sa'i annahu ramala ala ba'iri cewa sassarfan ma yayi ta ne akan abun hawa ma'ana da yazo daidai wurin sai ya dan ƙara maraƙumin gudu sai ya zama kamar sa faɗin fa inna man ramala ala ba'irihi faqad ramala gaskiya ne wanda ya tafi a guje akan raƙumin sa to ai yayi gudu walakin laysa fi shay'in min al-ahadith annahu kana rakiban fi tawaf al-qudumi yace amma babu wani hadisi dake nuna cewa a wajen tawaful qudumi din nan yana kan abun hawa ne ballantana a tirsa su iba ga yin wannan fasara wallahu a'lam Allah ya fi sanin dai sai malam yace fasl ga wata gaba wa qala ibn hazm al-imam abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri rahimahullahu yace wa tafa sallallahu alaihi wasallam baina safa wal marwa aidan sab'a manzon Allah yayi tawafi tsakanin safa da marwa ma'ana sa'ayi kenan guda bakwai rakiban ala ba'irihi yana mai kan abun hawansa ya hubbu salasa ya tafi ainihin da sassarfa a wuri uku din a sa'ayin farko da na biyu da na uku jama'a mu rike wannan zai magana akan shi wa masha arba'an yayi tafiya a na hudu zuwa na bakwai wa hadha min awhamihi wa ghalatihi rahimahullah. Kuna daga cikin kurakuran Ibn Hazm da ban kaurasa Allah ya gafarta mishi. Ku ji abin da yake cewa yanda ake dawafi a ɗakin Allah ukun farko da gudu, yace to sa'ayi ma ukun farko da gudu ne. Ai kaga kowa ya san wannan kuskure ne, duk wanda taba ba maka ya san wannan kuskure ne, baka bukata sai ka zama malami. Ina fata mun gane wannan. Ko a TV kake kalla ka san wannan kuskure. Can Safa da Marwa, a ce daga kan Safa din zaka tafi a guje har Marwa, ka dawo a guje, ka ƙara komawa a guje, shine kayi uku da gudu kenan ko. Kamar yadda a wajen tawaful qudumi na Umara, wajen kewa ɗakin Allah zaka kewaye na farko da na biyu da na uku a guje. Da Ibn Hazm ya faɗi wannan a cikin Kitabul Wada, shine mallan yace wannan daga cikin kurakuran shi da ban kaure shi, Allah ya gafarta mishi. Fa inna ahadan lam yaqul hadha qattu ghayru, da dai wani mutum a cikin malamai ita ya faɗan wannan karatun in ban da shi. Wala rawahu ahadun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam albatta, kuma sam ba a rawaito haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha innama huwa fi tawafi bil bayt, tawafi da aka ce ana yin tasarrufa a dawafin ɗakin, ba dawafin sa'ayi ba. Sa'ayi shi ma ana ce mishi tawafi. Ina fata mun gane wannan. Amma shi dawafin shi tafiya ne da dawowa, ba kewayawa bane round. Faghalita Abu Muhammad, sai Ibn Hazm ya kuskure, wana qalahu ila tawafi bayna Safa wal Marwa, sai cire wannan magana da aka yi game da ɗakin Allah, sai manna ta akan karatu game da dukan Safa da Marwa. Wa ajabu min dhalika, abin da zai baka mamaki fiye da wannan, istidlaluhu alayhi lima rawahu min tariq al-Bukhari, sai ya rawaito hadisi da isnadi ta hanyar Bukhari, an Ibn Umara daga bayan dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam tafa hina qadima Makka, cewa manzon Allah ya dawafi da ya zo kasar Makka, wasallama rukuna al-awwala shay'un, wasallama ar-rukuna al-awwala shay'un, ya dan taba ainihin wato wannan rukunul yamani inda Hajar Aswad yake, thumma khabba salasa aqwati, sannan yayi sassarfa a karo na daya da na biyu da na uku, wa masha arba'an, ya tafi a hankali tafiya gama gari a sauran guda hudu, faraka shina qada tawafu bil bayt, yayi raka'a biyu ta tawafa ta ainihin wato salatu tawaf bayan ya gama tawafu, wa salla inda al maqami raka'atin, yayi salla ainihin wato raka'a biyu a maqamin Ibrahima, thumma sallama, ya sallame fan sarafa, ya juya fa atassafa, ya je Safa, fa tafa bis Safa wal Marwati sab'ata ashwat, ya tawafi a Safa da Marwa tawafi ninki bakwai, wa zakara baqil haditha, ya ambaci hadisin da karshen sa, qala, sai Ibn Hazm yace wa lam najid adadar ramli baina Safa wal Marwati mansusan, mu dai ba mu samu inda aka fito qarar aka ce wato za a tafi a guje sau uku a ainihin Safa da Marwa ba, walakinahu muttafaqun alayhi, amma dai an hada akan lafazin hadha lafzu, wannan lafazin Ibn Hazm ne. Qultu, sai ni Ibn al-Qayyim nake cewa al muttafaqu alayhi sa'yu fi batn al-wadi fil ashwaq kulliha, abinda aka hadu akan shi na riwaya tabbatacce shine idan ka shiga wannan wuri da aka yi ma alama da lantarki green, nan ne zaka tafi a guje a duka bakwai din, ba a na farko da na biyu da na uku ka tafi a duka sa'ayin ba, a cikin kowane sa'ayi tafiya da dawowa, tafiya da dawowa, da ka zo nan wurin da aka yi lantarki sai ka tafi da gudu. Malam ya ce wa ammar ramlu fi salasati al-awwal khassa, amma ka ce wai ayi gudu a sa'ayi na farko da na biyu da na uku, falam yaqulu, ba wanda ya faɗa, wala naqalahu fi ma na'lamu ghayru, babu wani da muka san ya kawo wannan magana in ban da shi Ibn Hazm. Wa sa'altu shaykhana anhu, na tambayi malamin mu Ibn Taymiyyah game da wannan kuskuren mai ban mamaki, fa qala, yace hadha min aghlatihi, wannan yana daga cikin kurakuran Ibn Hazm, wa huwa lam yahujja rahimahullah, ce dan a tarihinsa bai aikin haji ba, Allah ya gafarta mishi, tunda bai aikin haji ba yana da sauki ya samu kanshi a cikin kuskure irin wannan. Har yanzu duk mutumin da bai je aikin haji ba jama'a, wannan karatun da ire-iren shi zai ji shi ne wani abstract, zai ji shi ne kawai wani bambara kwai haka, ana ta cewa rukunul yamani, ana ta cewa mas'a da kaza kaza, ba zai iya ainihin halarto da wuraren a cikin zakirarsa ba. Sawa'un malami ne ko dalibi ne saurare,
ko masu zuwa bita da ake musu bita da hayaniya suke jin wannan bitar ba sa gane wani abun a zo a gani da kamata yayi a musu bita kankanuwa ka a cika su da surutu sai ai musu projection na PowerPoint ko kuma hotuna da zasu gwada musu aikace ko kuma irin yadda ake a kafa wani dan model haka na Kaaba a samu fili suke kewaya to sai a tafi da malama kamar yadda ake yin misali a ce in ana jarabawa za a ce ai duka mutum 30 a sa musu invigilator daya ba haka jam suke yi ba da to sai a ce misali duka mutum 30 ko 50 malami daya shi dai jagoranci sun aka je duk inda aka je ya zauna da su tukunna ya gaya musu tarihin ya koya musu a tattakaice sannan sai a tashi ayi Allah ya gafarta mala awal albaninamu haka yake da kudin shi ba da kudin gwamnati in ji tare jama'a ya ta musu jawabi dan abu ne na tarihi tukunna sai an fada asalin shi kun ga wannan abin da ake to ga asalin shi ga asalin shi ga tarihin shi ga ladan da ke ciki sannan kuma ga yadda ake jama'a kai ma da kake ganin kanka wa ustadu ko dan makaranta akwai inda in ka je sai ka rasa ma yaki ko da akwai wanda suke zuwa su tafi da tattafai aikin haji a takaice aikin haji a saukake wane ne suna tafiya suna karantawa littafin ba za ka san inda za ka yadda shi ba an ka shiga wani tumutsi kawai zai fadi za ka in ka iya kawai ka iya in baka iya ba kuma sai dai kai ta bi a hankali kawai shi ke za dai ka ga shirme iri daban da ma a gun mutane da kamata ya dinga tafiya da malaman suna koya wa mutane su yi kamar yadda nake faɗa a kwanakin baya kai da za ka biya kuɗin aikin haji ko umara ka biya da iyalanka ko da jama'a ka tafi kar ka zama kayo kanka asara asalin aiki sai ka nemi wani malami ko wanda ya kware akan harkar shi ma sai ku biya mushi a bashi guzuri da komai shi ma babu laifi a ƙara mushi da wani abu a matsayin kuɗin aikin shi na karantar da ku da zai ce alaga wata malam muna so ne ga mu group ne za mu tafi aikin haji ko umara muna so mu tafi tare da kai tunda kai ka san harkar nan abinda muke so duk inda aka je ka mana jagoranci a ilimanci a zamu je ka kawo faso ɗinka ko kuma bai da faso a je a bai faso a gidan faso a je a biya mushi shi ma a tafi da shi shikenan da ku biya miliyoyin kuɗi ku je ku yi asarar su saboda wannan ɗan ƙarin a wanda shi za ku bashi wanne fi muku sauki ku bada wannan ƙarin ku samu lada ko kuma ku je kai ku yawon tourism ku dawo ba ku sani ba an karɓa ko ba karɓa ba dan daga cikin sharuɗan karɓa aiki shine ya dace da sunna sai zama kun je kun yi ne kawai ko dai da kanku mutane suna yi ko kuma duk yanda ya sawwaka galibin mutane kawai suna yin abin da ya sawwaka wani ma dawafin bai lissafa yayi bakwai ko bai yi bakwai wani ma sai ya gama ya dawo daki in ana taɗi yake kai wallahi ni fa sha hudu nayi wallahi da na dinga yi sai na ji riga ta jike gaba ɗaya tukunna to kaga wannan sai ka rasa ma fatuwa da zaka bashi wallahi wani haka zai ce maka shi sha hudu yayi ninki biyu ne kai Allah sarki wato akwai mutane jama'a a duniya wanda ba su san abin da suke bane saboda ilimi yayi karanci karancin ya kai karanci jama'a galibi zaka ga abubuwa wanda suke kamar misali duk mutumin da zaka ganshi a mas'a wurin sa'ayi da kayan gida to kaga wannan a cikin shirme yake dan ba a sa'ayi da kayan gida wani duk sanda ya tsawafi na nafila wai sai yayi sa'ayi babu wannan tawafin nafila ana gama shi ne da zaran kayi tawafin guda bakwai ka sha ruwan zanzan kayi sallah ka sha ruwan zanzan shikenan ya isa sai kayi addu'a sannan kuma a tawafin da yake na nafila ba a yin wannan sassarfan ha ila yau za ga mutane kuma suna yi sannan tawafin da ba tawafin qudumi ba a fito da damtsi shi kadai ke akwai abubuwa da yawa da mutane suke na mukhalafat za ga suna yi kuma ko ka musu magana ba su bari Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ibnu hazmin dai kamar yadda muka ambata tun can baya in kuntuna cewa da yi aikin haji ba aka samu wasu mutane da dama a wasu zamanna daga cikin masu kaunarsa da son karatunsa kamar malamin can da muka ambata wanda ya tahqiqin littafin yace shi ma ya taba yin niyya aikin haji dan ya je yayi ma ibnu hazmin aikin haji cewa ibnu hazmin da yi aikin haji ba to bari ya je mishi an samu malamai da dama a tarihi waɗanda sai ka ga ba su samu irin wannan hali na aikin haji ba kuma da yake samun malamai wanda ba su yi aure ba ana samun su irin su Imam An-Nawawi irin su Ibn Taymiyyah irin su ainihin wasu daga cikin malaman can baya wani talauci ko rashin samun hali ko kuma tsaba ragen cin rai da karatu ya ci mushi irin na su Ibn Taymiyyah din kenan da su Nawawi karatu ne ya ci musu rai amma ba sa tana aure kwata kwata sai su rayu a haka a matsayin gwagware suna nan an musu tafi musamman العلماء الأزاب بسنة بني عم. نعم ويشبه هذا الغلط غلط من قال yana daga cikin kuskuren da ya kama da wannan kuskuren mutumin da yace innahu sa'a arba'a ashara marra cewa yayi sa'ayi sau 14 wa kana yahtasibu bi dhahabihi wa ruju'ihi maratan wahida wai aka ce ana kirga idan manzon Allah ya je ya dawo daga safa in ka je marwa ka dawo safa to shine kai daya kaga wannan irin kirgen da suke yi madawafi ne dan dawafi idan ka tafi ka tafi sai ka dawo inda ka fara sannan kai daya to sa'ayi ba sai ka dawo inda ka fara ba in ka kai wancan makwara to daya kenan in ka dawo biyu kenan in ka tafi uku in ka dawo hudu haka sai zama ka fara da safa zaka cike a marwa to sai suka kirga cewa a shi ma sa'ayi sai an je an dawo ne da haka sai zama sa'ayin guda 14 wa hadha ghalatun alayhi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne akai wajen fassara abinda manzo Allah yayi lam yanqulhu anhu ahad babu wanda ya kaito haka daga manzo Allah صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا قاله احد من الائمه الذين اشتهرت اقوالهم باب وني مالمي ده زنتن شي يتبتا سنن ني شهره irin su maliku su shafi su ahmad ibn hanbal su yahya ibn ma'in da sauran malaman sunna wadanda suka shahara babu wani wanda ya fadi wannan magana malai ci gaba da cewa wa in dhahaba ilayhi ba'dul muta'akhirin min al muntasibin ila al a'imma didda yake an samu wasu malaman baya masu dangantuwa ga wasu malamai masana suna fadan haka wa mimma yubayyinu butlana hadha alqawl daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato barnar da ke cikin wannan annahu sallallahu alaihi wasallam la khilafa anhu annahu khatama sa'ayahu bil marwa cewa babu sabani dangane da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cike da dawafin sa ne a marwa to an ka kirga daga safa zuwa marwa daya daga marwa zuwa safa biyu daga safa zuwa marwa uku daga marwa zuwa safa hudu daga safa zuwa marwa biyar daga marwa zuwa safa shida sannan kuma sai daga safa zuwa marwa bakwai to indai bakwai ne zaka fara daga safa ne ka tike akan marwa idan ko sha hudu ne inda ka fara ne zaka tike in ka lissafa irin wannan lissafa walau zahaba az-zahabu war-ruju'u maratan wahida walau kana az-zahabu war-ruju'u maratan wahida da a ce ya kirga tafiya da dawowa ne a matsayin yi daya kenan la kana khatmuhu inma yaqa'u ala safa da zai zama wato zai tike ne akan safa ba akan marwa ba saboda duba izuwa ga kare lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh